Kamar sauran kasashe, al'ummar musulmi jamhuriyar Nijar ta dauki azumi a yau Juma'a 24 ga watan Afrilu da ke daidai da ranar 1 ga watan Ramadan. Bayan da majalisar malamai ta Konsai Islamic ajiya da daddare ta bada sanarwar ganin jaririn watan a wasu yankunan kasar. To ko cikin wani yanayi watan na Ramadan ya riske jama'a a bana?
Wallahi mutane ana cikin talauci, ana cikin kankani da matsi. Kankani Allah ya samu saukin abu.
Azumin tana gaskiya kafin masala. Inda ga shi ba mu babu kudi. Wanda ka baka jika goma ba ne bai ya baka ko jika ba to ka gani kowa na da cikin masalaci gaskiya ba na azumi Allah dai ya kyauta mana
wallahi mu azumi fi sabilillah alhamdulillah amma wallahi akwai matsala matsalar da akwai wanga takunkumi da an ka samu na ace ba kin banki inar kowa ya shiga kwana saboda su masu neman abinci ma bai tinar ba su saka jira
sanannan abu ne a bana azumin Ramadan ya zo ne a wani lokacin da kasashen duniya ke fama da annobar cutar coronavirus lamarin da yasa gwamnatoci ta fa wasu dokokin musamman da zumar dakile yaduwar wannan bala'i abinda yasa majalisar malamai da wasu kungiyoyin addinin Islam kiran al'ummar musulmin Niger su haƙura da dukkan wani taron sallar tarawih da nafilolin da aka saba gudanarwa a irin wannan lokaci na yawaita ibada. Ustaz Mawa Halil Malam Yaro kusa ne a ƙungiyar addinin Islam ta IEN.
Abu ne ba daɗi amma shine sai ta riga ta zo shawarar da malumar mu suka bada muna roƙon musulmi namu na Niger a yi aiki da shi abu ne ya zo ba daɗi amma larura ce ta riga ta kawo shi.
Tuni dai mutane suka fara mai da martani akan wannan shawara ta majalisar malaman addinin Islam.
Sunana Ishaq Abdullah. Ita tarawih ai bai kai sallar farilla da daraja ba bai kai azhar da la'asar ba. To an hana mun azhar da la'asar cikin masallaci balle tarawih wanda ko ka mutu Allah ba zai tambaye ka me yasa ba kai ba. Sai dai ana son kai dan saboda ita sallolin nan za su gyara ma za su yi maka amfani akan kusakuren da kai za a dauko a cike ma.
To sunana Maimuna na Angola Zari. Sallolin nan ya kamata a jijjiba dai gwamnati shi magana a saki lokaci a yi sallah saboda in ba a yi sallah ba an ka roki Allah komai ban babu sauki cikin komai amma an kai sallah an ka roki Allah akwai sauki cikin komai Allah zai ka sauke shi.
Dogara akan wasu kararan hujjoji a musulunci ne yasa malamai magada annabawa bullo da waɗannan shawarwari.
Likitoci sun tabbatar mana kamar yadda muke takama da musulunci su ma musulmi ne cewa wannan abu lalle idan kai yi kusa da uwanka abinda bai kai ba tazara ta daidai kaza zuwa kaza kai ma za ka ɗauka masallaci mutum nawa ke gamo a ciki wannan shi ne hujja kuma hujja da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun shi a cikin gari akwai annoba ta zo irin wannan in ba ku cika da kusa in ko kuna cikin cikar kusa me yasa kake cika da kusa saboda idan ku da ke da lafiyar kusa za ku dauka kuma wanda ke ciki ba sani ba suna dauke da rashin lafiyar nan in sun fita za su kai mu waɗanda ba su da rashin lafiyar nan su ma su dauka.
A yau Juma'a wannan farko na watan Ramadan an waye gari cikin tsararren matakan tsaro a birnin Yamai ganin yadda a makon jiya aka fuskanci tarzoma a wasu unguwanni sanadiyar kosawa da dokar hana sallar Juma'a wacce yake matsayin wani bangare na matakan da hukumomi suka bayyana a matsayin na dakile yaduwar cutar corona a wannan kasa. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.